نعم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta fada ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatun mu na mako mako na littahi na babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani littahi mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka tara sifatu sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana gani ana yi a gabanka kamar kana gani shi manzo sallallahu alaihi wasallam na'am inda a sati da gabata muna cikin bayani akan an-nazaru ila mawdi'is sujud wal khushu lokacin da mutum zai yi salla yayi kabbara harama zai jehwa idanuwan shi zuwa inda zai dora goshin shi sujada wal khushu da kuma khushu'i shine nutsuwa da karkato dukkan tunani zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine wajibin musulmi a lokacin da zai salla ya kasance ya halarto dukkanin ilahirin tunanin shi zuwa ga Allah madaukakin sarki zuwa ga mahallicin shi wanda kamar gashi nan a gaban shi ya kallon shi nayin wannan sallah haka ya kamata mutun ya kasance to a cikin bayani da muka yi dogo a cikin wannan babi mun koro hadisi da dama manzo sallallahu alaihi wasallam yana bayanin cewa la yazalullah muqbilan alal abdi fi salatihi ma lam yaltafit malaike cewa Allah madaukakin sarki ba zai gushe ba yana fuskantar bawan shi indi lokacin da yake sallah yake cewa ma lam yaltafit matukar wannan bawan bai juya ba kenan dukkan wani abu wanda zai sa mutum ya karkatar da tunanin shi wani wuri ko ya sa dauke mai hankali ya ringa waiwaye ko na makamancin haka wayannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da zai sa mutum ya rasa fuskantar Allah da yake mai a lokacin da yake wannan sallah kenan kaga akwai asara babba ga mummuni a lokacin da yake sallah inda ya kasance babu nutsuwa a cikin wannan sallah to zamu tashi akan wani hadisi na manzala sallallahu alaihi wasallam da yake cewa وكان صلى الله عليه وسلم يقول صل صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك كي صلى كمر إرنمي بنقوانا إذن يازو يناسو بنقوانا كاكا كمر زي دوان أبنش لنكر شيزي توي كسان تي صلى كرزاكي كي كمر تاكا تي تكر شيزاكي kami da hankalinka kwata-kwata zuwa ga Allah madaukakin sarki yake cewa fa in kunta la tara fa innahu yarak idan baka ganin shi yace to shi Allah madaukakin sarki yana ganin ka malaki cewa wa yaqulu ma min imri'in tahduruhu salatan maktuba fa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله نعم مالك تيوا مزال صلى الله عليه وسلم ينا تيوا ما من امرئ babu wani mutum tahduruhu salatan maktuba lokacin sallah ta farilla za ta same shi fa yuhsinu wudu'aha ya kyautata arwallashi wa khushu'aha kuma idan yazo yin sallai ya tabbatar da ya nisu ya maida al'amuran shi zuwa ga Allah Allah ne a zuciyar shi wa ruku'aha kuma ya cika ruku'i da ita wannan sallai kenan ruku'i da sujudi duka abin da ya shafi dirsinawa ka cika su yadda ya kamata ya ake cika su ya kasance idan kayi ruku'in ka tsaya sak ba tare da kayi irin doro na abin kibiya ba ya kasance tsayu a tsaye kake bayan ka ya daidaita a miƙe ki wanda ana iya doro wani abu ma ya tsaya haka ake ruku'i ya cika idan kuma kayi wannan ruku'in hallo ka cika tasbihin da ake yi a cikin ruku'i ya cika kada ka yarda kayi ruku'i kana dukawa kana tasowa kada ka yarda kayi irin wannan sallah in kaga ana yi in kai a rashin sani to kaka sake yi saboda wannan sallah ba irin ta annabi bace sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an tsaya an cika ruku'i an yi tasbihi an ambaci Allah tukwana hallo a taso in aka taso hallo ayi tsaye gam tukwana ayi tasbihi da ya dace wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya tukwana ayi sujada in kai sujada ma haka nan ka taso haka nan ka koma haka ake sallah kuma ita ce sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda ya irin sallar da muke yi to alƙawari ne akan Allah cewa zai sanya shi gidan aljanna wanda kuma yin sallah ba irin ta annabi ba ita ce wannan ta gaugawa ta bige-bige to wannan al'amarin shi na wajen Allah in ya ga dama azautar da shi in ya ga dama kuma ya yi mishi kenan kaga dai kana cikin shakka babu tabbas sallah mai tabbas ita ce irin ta annabi ita ce malam zai koya mana a cikin wannan littafi malam yace eh manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa kanat kafaratan lima qablaha dukkan wanda ya salla irin wannan ya kyautata arwalla ya zo yayi nusu wajen khushu'i ya kasance ruku'in shi ya cika sujudin shi ta cika komai yayi yake cewa illa kanat kafaratan lima qablaha to wannan sallar zai ta kasance kafara akan sallar da take baya me yake ni da haka nan kai sallar azhar lokacin da ka zo yin da asar ka kyautata arwalla kai sallah mai kyau to abinda ka dauka na zanubi tsakanin azhar da al'asar an yayi maka shi shine kafaratan lima qabla kafara ce ga dukkan abinda ka aikata a kafin ka zo kai wannan sallah ka duba irin baiwa darajar da ke da kai a sallah yirin ga cewa malam yu'ti kabira in dai mutun ya guji kabira manyan zanubai misali irin su zina su kashe mutun su cin riba su kaza irin wannan manyan zanubai su sata wannan su ne manyan zanubai da sauransu suna da yawa to idan mutun ya guje su in dai kananan zanubai ne to sallar ka rinka share maka su baka ma sani ba wadhalika ad-dahr kullu haka zakai rayuwarka duka in dai kasance har take sallah to kula ka zaka rinka tahiyya kamar kana tahiyya da ikon jini a jikinka kana yi ana godiya haka zaka rinka rayuwarka shi yasa sai kasance wasu zanuban sai gani kamar in aka je kiyama ma in ana wani bincike sai ka rasa ma ina wasu zanuban suka shiga su kuma bi kananan wasu abubuwa wannan da ka aikata sallarka da arwalarka duk ta yi da su istighfarinka salatin annabinka duk ya ta yi da su baka ma sani ba wani lokaci sallama ce zaka wa dan uwanka kan ku rabu wasu zanubanka an kwashe an watsar da su an yaye ba kai baka ma sani ba akwai abubuwa da yawa da addini zo mana da su wanda Allah zai yafe mana zanuban ban ma san ba an yi amma kuma baiwa ta Allah zalika fadlullahi yu'tihi man yasha akwai hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ara'aitu law anna nahara bi babi ahadikum يغسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء سيجي فذلك مثل صلوات الخمس و Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ganin ku idan akwai teku ko ruwa haka tarki yana gucewa kofar gidan ɗayanku daga mutun ya fito da sahi ya shiga yi wanka da rani yi wanka da mareci yi wanka rana ta je fada yi wanka tsakar dare yi wanka so biyar shin wannan dauda ta tayi sura a jikin shi wannan mai wanka so biyar kinnan suka ce la ya rasulullahi dauda ba ta yi sura a jikin shi ba yace to haka nan sallah biyar take in dai mutun yana yin ta a cike haka za ta ringa tahiyya da zanuban shi bai ma sani ba zamu zo kan addu'a da ake na bude sallah zamu ji irin addu'o'i da ake yi idan za a bude sallah shiga sallah da me zaka bude idan ka zo karshe kafin kai sallama da me zaka rihi idan kai sallamai me zaka fara cewa duk sun tattara abubuwa ne na istighfari da neman tuba zuwa ga Allah wanda kai baka ma san ba wasu abubuwan sun tahi wannan abubuwan da kake karantawa Allah ya tahimma da zanubanka a dalilin su Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa waqad salla sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha alam yake cewa fa nazara ila alamiha nazratan falamma sarafa qala idhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahm wa atuni bi ammi bi janiyati abi jahm fa innaha alhatmi anifan an salati mutarana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yake cewa fi khamisati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a da wasu kaya a cikin shi wannan kaya ne masu ado to he kasance kamar yana ganin su kayan kamar yana ganin su haka kamar adan su haka yana bayyana idan yi ruku'i idan yi sujjada haka yana ganin su he kasance wannan adan ya dan dauke mai hankali fa nazara ila a'lamiha nazaratan manzo sallallahu alaihi wasallam bi kalli yanda take nazaratan kallo guda ya kalli wannan kayan ga irin yanda suke kamar suna dauke mai hankali suna kawar da shi daga nutsuwar shi dai shikenan falamman sarafa dai kare sallah sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace idhabu bi khamisati hazihi ila abi jahm wannan kayan ku dauke su ku kai ma abi jahm su wa'tuni bi anbijaniyati abi jahm ku zo mini da izari abin da ke cewa izari kamar abaya ce ta mata wannan to laraba dada suna amfani da shi haka suke nan da shi a jikin su to maza haka ruwa shi ake sai a dan tsarma shi kuma haka da shi suke wannan din su kuma kaya ne wanda duka an sani ba abu ne ba na wanda za a gani daga an gani a ce kaza ko an san wannan kayan maza ne to shi bai da ado bai da komai wata kabri kuma gare shi fa innaha alhatmi anifan saboda yanzu wannan ina sallai ya nima dauki hankali na wannan mai da kaya da aka yi ga Abijah dama shi ya kawo su kyauta ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo kama manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kyauta ce na kawo maka kuma tsada gare su ya siyo manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam dai amfani da su kawai he gani akwai ado da wani abin kirkiri a tare da su sai ya ce a dauka a kai ma Abijah an gode da kyautar da yi amma wannan mikir suna ambijaniya shi ne wannan kayan kamar izarin wannan ya bani izarin wannan nashi ya rike wannan kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ba ce mai ba mai da mai kyautar shi bai ce ya ki bayya su a'a ba ta akai ba su ba ba mai da mai kyauta ba akai aka ce ay la yaruddul khair illa shaytan kamar ba a mai da ba mutum bai mai da alkhairi irin wannan sai dai in ka tabbata mutum yunkurawa ne ya matsa ma kanshi yana neman ya kwari kanshi ma akan cutar da yawa to a lokacin nan sai ka nuna mai cewa ba matsala ya rike amma in dai kasance kawai mutum ya niyya ya ma kyauta ne yana da kyau mutum ya amsa to manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya amshi wannan kaya da ya amsa kuma ya gani ga halin da suke neman su sashi sai ya ce to a maida mishi ya masanya mishi da wata wadda ita bata kai wannan kudi ba kuma bata kai wannan ado ba batta da adudi a cikin ta kuma tana da kabri manzo sallallahu alaihi wasallam zai amfani da ita kode yaushe ma ko da cikin balaba anan malumai suka ce kaga anan ya halatta kameda amma in zakka amshi wanda bai kai daraja abin da kameda ba dalilin wannan magana wannan hadisi idan amma kyauta ya halatta kameda wannan kyauta amma da sharadin in kameda na a masanya ma bai misali an baka yadi wanda metr guda jikka biyar ne sai kameda kace a baka shadda mai metr guda jikka goma ko jikka sha biyu to wannan rena ne kai abin da aka baka to wannan bai halatta ba shi kuma duk mai rena kyauta wannan ba daidai ba ne amma da kamedan sai ka ce a baka na ƙasa da shi ka yi bukatar na ƙasa da shi to wannan daidai ne shikenan wannan babu matsala a ciki babu kuskure wannan hadisin shi ne ya ba da wannan dama a yi haka amma in ka nemi na sama da shi to a lokacin nan ka rena kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi a kame ambijaniya shi kuma kamar izari ne wanda ba wani daraja ba gare shi irin ta shi wancan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi fa innaha alhatini anifan an salati ta nema ta shagaltar da ni daga sallata wa fi riwayati fa inni nazartu ila alamiha fi salati fa kada yaftul na kalli adan da yake jikinta ina sallah har ya so ya fitine ni tun manzo sallallahu alaihi wasallam shi duk sallar da zai da cikakken khushu' yake sallar shi mu ne sallar mu da bidarabi da kyal ake samun wani amma manzo Allah ha
maka ka an magana ka ya masa suna ɗauka hankali ya kuma ga wannan zamani zai za ka iya shiga sallah tare da kayan da suke
na yanzu kaga misali wanda zai shigo sallah tare da kaya masu rubutu misali ka shiga gaba wanda yake bayan ta dauke mai hankali zata misali wanda zai zo sallah da wata mayo a rubuta sunan wani dan balo ko na makamancin haka wanda yake bayan ka kawo karanta zai shiga ko a koni rubutu na ta formation ko na wani kaza na kaza na bayan ka kawo karanta zai daga daga kai shi dan jan shi zai ce ita karanta kaga ka dauke mai hankali kene na da kyau kamar a nisance ba kaya masu tsada bane ba su a masu ado dauke hankali gare su shi yasa a daki ba a san kashmir ya kasance an sa shi inda ake kallo ai sallah in dai kashmir din yana da ado da su fadar suwane ko tabulo wannan da ake sawa a daki na wani gida na wani kaza na wani wannan da ake sawa shi ma ba a so ya kasance an sa shi a gabas inda mutum ya kawo sallah zai gani shi abin da ya shahi taburu wannan kamar da muka yi bayani sati da gabata ba a sa abin da ya shahi halitta Allah ba a sawa wani dabbobi wani mutum wani gumji gashi na ayi dai sine an wai wannan haramun ne kada an ba a sawa a cikin daki kawai in zakka nemi taburu ka sa na ado nemi wani gida nemi wani fular duka wannan ba laifi bane amma abin da ya shahi irin mutum ruhi ko ta halitta ta dabba irin wannan duka wannan ba daidai bane ba wannan an hana shi yake cewa wa kana li aisha saubun fihi tasawir mamdudun ila sahwatin fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilayhi fa qala akhirihi anni wa kana li aisha tana da saubun fihi tasawir tana da wasu kaya masu ado mamdudun ila sahwatin an kawo shi a jikin katanga ta inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake kallo yi sallah fa kan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilayhi manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo sallah ya kasance yana gaban wannan abu fa qala akhirihi an sai ce ma Aisha wannan abin naki mai dashi bayana kenan a mega shi bayan misali nan gabas sai a kai shi yamma sai a kawo shi yanda kenan an kabar sallah ba a dan kallon shi ba tunda manzo sallallahu alaihi wasallam lokaci zuwa lokaci yana tashi yi sallah ko cikin dare ko in ya shiga gida Allah sallam shi kullun akwai salloli wanda manzo sallallahu alaihi wasallam sai sallah raka 40 ko sama da haka nan a wuni kuma kullun sai an yi wannan filfili wannan da ake na kayan sallah na bayan sallah in ya shigo gida yayi in zai taimaka sallaci yayi haka nan ne kuma an zo gida aiki a munde da kullu haka ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi yawan ibada shi ba a kamu irin yanda yake yi ba sai dai a kwatanta yau in kai wannan gobe kai wannan irin ibadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a tsaya akan ta kullun ana yi ba kowa bane sai iya yin ta shi yasa wasu da suka zo suka mai da kansu masallaci suka killace kansu suka zauna masallaci suka ce su uku ne ɗaya ce shi har abada ba zai aure ba ɗaya kuma yace har abada ba zai sha ruwa ba da rana azumi zai ringa shi kuma ɗaya yace kullun sallah zai ringa diddare ba zai barci ba ko sallah zai ringa manzo Allah ji labarin su ya isko su yace musu ai kun san nahi ku imani suka ce sun san yace to ina barci kuma ina tashi in yi sallah kenan kada ka matsa ma kanka ya kasance ka kwaso abin da daga an kwana biyu kwata-kwata ma za ka kwasa shi duka ibada so ake kai addu'a muha wa in kalla kai kadan wanda za ka zauna kullun kana yin shi ko da kadan ce amma ya kasance kullun kana yi to ita ce ake so sai kasance ranar da baka lahiya baka yi ba wannan ladan sai a ci gaba da rubuta ma saboda inda kana lahiya da kai amma idan ka kwaso sai wannan hadisi ya tabbata a kanka walan yushadda ad-din ahadun illa galaba babu wanda zai dauki addini da zagi ya matsa ya matsi addini wannan ya galabe shi ya ke ne da galabe shi sai ya kai abubuwan da suka zama farilla akan shi ma ya gaji ya bar su kenan daidaitawa ake kai farillolinka sai kasance nafilfili ya kasance kana yin abin da zaka iya yi a lokacin da ka samu damar yin haka nan shi kuma ɗaya yace shi biya taba shan ruwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mi ina cin abinci kuma ina azumi ina cin abinci ina azumi duk da cewa ka san nahi ka imani shi ma ɗayan yace ba zai aure ba aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mi ai ka san kuma ina da aure dan haka ba addini bane ka zo ka matsi kanka ce kai baka arme ba alhali akwai damar yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin su shikenan kuma suka fita daga cikin wannan tunani da suke to shine ake cewa addamu admu adwa muha wa in kalla mutum kenan ya ringa yin ibada ko mun kadan kinta ya kasance dai an jima kullun ana yin ta kullun ba a bari to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halayen shi kenan wajen ibada a cikin gida kullun ibada ake duk lokacin da aka samu dama ibada ake yake cewa fa innahu la tazalu taswiruhu ta'ridu li fi salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga Aisha dalilin da yasa yace ta hudda shi ta maida shi bayan shi manzo Allah yake ce mata saboda adan da yake jikin wannan tuha taki ta'ridu li fi salati tana zo min kamar ina kallon ta lokacin da nake sallah dan haka a hudda daga nan akai shi baya dan saboda biya ya hasa fitina ta wa kana yaqulu ya kasance yana cewa لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان لا صلاة بحضرة الطعام duka wannan dan akiya yayin khushu'in kane a sallah dan ka samu nutsuwa a sallah an huddo abinci an zuba kana jin yunwa aka huddo abinci aka zuba kuma za ku yi sallah tsakanin ku misali kuna wani wuri tare lokacin sallah ya za ku tashi ku yi sallah sai aka huddo abinci gashi na an zuba kuma kuna jin yunwa tabbas idan kuka ce ci gaba za ku tashi za ku yi sallah ku bar wannan abincin sai wasu sun dinga tunanin wannan abincin ana sallah to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata bi hadarati at-ta'am kada ku yi sallah a lokacin da aka huddo abinci ku ci abinci tukun ku yi sallah ku ci abincin tukun ku yi sallah ba ɗaya bane kuma da masallaci kana gida a zamani an ka abinci misali ko kuma kana jin yunwa kana so a baka abinci ka ci sai a tada kiran sallah a tada iqama kuma wannan masallacin dan ne ko kake samun sallah ta jinki to a lokacin nan sai ka hakurkurtar da kanka ka dangana ka zo sallah ka zo masallaci ka samu jinki amma in ya kasance ku ne za ku yi jami'in ku tsakanin ku to a lokacin nan an ka abinci to a dangana a yi a ci abinci tukwana a tashi a yi sallah amma gudun ka jam'i ya barka kada a zo ana sallah ka ce kai tun ka za ka ci kaza irin wannan ka dauki pretext ko kuma wani ma har ya zo ya maida lokacin cin abincin shi lokacin sallah da zance kullun kawai cikin an yi jam'i da shi ba aiwa da shi ake to wannan zai mai wasu wasi sosai akan wannan shi akan sallar shi ya kasance dai kawai a tsare ne abin yake lokacin cin abincin ka bayan sallah ne kullun ke kasance ya gamu da lokacin sallah ka ji an yi kiran sallah kawai ka tsara cewa kai ka yi sallah to kai ci abinci ka bar ta a haka ka bar amfulwarka ta rayuwarka a haka amma ya kasance ka ce ko ne wuce ka zo gida lokacin sallah kuma ga abinci ka ce ga hadisi ya zo an ce la salata ga da ta tsaya ka bar jami'i ya wuce ka sai kasance shi dan yayi dubara ya shigo ka ta wannan hanye ya kasance kullun wasa zai ringa ma da zuwa sallah cikin jami'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wala huwa yudafi'ul akhbisan da kuma wanda yake jin bayan gari ko yake jin bawari shi ma kada ya je sallah da wannan abubuwan guda biyu suna sun matsi shi wanda yake jin bayan gari ko wanda yake jin bawari kada ya shiga ya ce sallah zai saboda in ya ce zai sallan ma sai dai bubbuga shi dai zai sai dai bubbuga ya gauga ya kare shi ya shiga bandaki amma in ya kasance jam'i ne zai shiga to a matsa zai yi ta cikin tashin hankali cikin wasu wasi babu nutsuwa ko kadan tunanin shi kawai ai a kare ya huta shine zai dame shi to a lokacin da mutun yaji wannan abubuwa sun matsa shi yaje ya hutsare shi in bayan gari ne bayan gari shi ya tsarkaka to kana zo ya sallah wannan shine sunna kuma shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya magana ana la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbisan babu sallah idan abinci kada ai sallah idan an ka abinci kuma hallau kada ka shiga sallah a lokacin da bayan gari ko bauli ya dawo wannan shine dai aka ce abin da wannan babu yake magana akai shine kawai ya kasance mutum idan zai sallah ya tattaro tunanin shi da khushu'in shi ya tattaro zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kasance bai tunanin komai sai Allah madaukakin sarki shine a gaban shi kuma shine tunanin shi babu na gaba yace ad'iyatul istiftah babu da yake magana akan addu'a ta buɗe sallah abin da yake addu'a ta buɗe sallah addu'i ne dewa aqalla mun samu shafi addu'i daban-daban da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ya kabbara harama ka hanyar fara alhamdu yake karanta su tukana fara sallah to wannan addu'i kada mutun ya ce duka zai hargace su kuma a lokaci guda duka yi su yana da kyau a hargace su duka to kada ka ce a lokaci guda da ka kabarta sallah sai ka wannan addu'in kaf to kana ka fara alhamdu daga ka ce za ka yi wannan aƙalla ka ɗauki minti biyar ko goma ma ka ƙare su menene yake karantar da mu wannan wannan hadisai da malamin kawo kenan bambantawa ake yi yau ayi wannan gobe ayi wannan yau ayi wannan gobe ayi wannan irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a haka yi ka samu ladan sunna kuma ya kasance ka gama dukkan addu'o'i in kana so ma sai ka yi su ka jera kayanka in ka yi wannan asuba ka yi wannan azhar ka yi wannan al'asar ka yi wannan maghriba ka yi wannan isha kenan ka iya jejjerawa har ka samu ka yi su duka a kullum maliki cewa kuma kana sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yastaftih alqira'a bi ayatin kathira mabdu'a mazala sallallahu alaihi wasallam yana buɗe karatu da addu'i da yawa hallau mutanawwi'a kuma hallau daban-daban yahmadu Allah ta'ala fiha yana gode ma Allah madaukakin sarki yumajjidu kuma yana girmama Allah wayatna alaihi kuma yana yabon Allah madaukakin sarki wa kad amara bidalika al-musi'a salatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci wannan al-musi'a salatihi da wannan mai musi'a salatihi wanda yazo yayi sallah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah saboda ba kai sallah ba to wannan shi da kake cewa musi'a salatihi to wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai koya mai yadda ake yin sallah sai da ya gaya mai cewa ga addu'a da zaka yi idan ka zo yin sallah kenan idan ka ce Allahu akbar to a lokacin da zaka fara wannan addu'a sai kai daya biyu uku in yaso kai bismillah a wuciya kai bismillah to ka fara alhamdulillah rabbil alamin fa qala lahu manzon sallallahu alaihi wasallam yake ce la tatimmu salatun aw salatu ahadin salatun li ahadin minan nas hatta yukabbir wa yahmad Allah jalla wa az wa yuthni alayhi manzon sallallahu alaihi wasallam yake ce mi sallar dayan ku ba za ta cika ba hatta yukabbir har lokacin da yazo yin sallah mutun zai kabbar wa yahmad Allah ya gode ma Allah madaukakin sarki wa yuthni alayhi kuma ya yabi Allah madaukakin sarki a lokacin da zai fara kenan wa yaqra bima tayassara min alquran sannan kuma sai karanta abin da ya sauka gare shi na alqurani kenan abin da za a fara da shi a sallah bayan an yi kabbara za a gode ma Allah madaukakin sarki za a yabe shi za a girmama shi tukwana an yaso a fara karatu na alqurani ne girma daga cikin wayannan addu'o'i wa kana yaqra taratan bihadha wa taratan bihadha wata rana manzon sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan wata rana kuma yana karanta wannan kenan kullum bambantawa ake na daga ciki fa kana yaqulu manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ba'id bayni wa bayn khataaya kama ba'adta bayn al-mashriq wal maghrib اللهم نقني من خطاياها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياها بالماء والثلج والبرد وكان يقوله في الفرض مالك يجيوا حديثي ne kenan ya tabbata daga manzala sallallahu alaihi wasallam manzala yana cewa idan yake kabbara sai yace اللهم باعد بيني ya Allah ka nisantar da ni wa baina khataaya dani da zanubaina ya Allah ka nisantar da ni da zanubaina kama ba atta bainal mashriq wal maghrib kamar yanda ka nisantar tsakanin gabas da yamma ka duba nisan suna gamu da wahala su gamu to ka nisantar da ni daga zanubaina kamar yanda aka raba tsakanin su yace Allahumma naqqini min khataaya ya Allah ka wanke ni ka tsabtace ni daga zanubaina kama yunqa thawbul abyad min ad-dunas kamar yanda ake tsabtace tuhawara daga dauda idan tuhawara aka sa mata udjabal aka wanke ta ai fasake koma ya kasance duk dauda take ciki ta fita ko to haka nake so ya Allah ka nisantar da ni ka wanke ni daga zanubaina kamar yadda ake wanke tuhafara a lokacin da ta dauka kaga addu'a da ake horar kon yin sallah irin addu'a da ake na neman Allah ya kankare ma mutun zanuban shi har lokacin addu'a ta uku yace Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i was salji wal bard ya Allah na yake cewa ya Allah ighsilni min khataaya ka wanke ni daga zanubaina bil ma'i da ruwa wal thalj da glass wal barq da kuma ruwan sanyi kaga duka abu ɗaya ne duka ruwa ne glass ma ruwa ce ruwan sanyi ma ruwa ne amma taujidi ne ake yi na ya Allah ka tsabtace ni daga zanubaina da ka wanke ni daga zanubaina da ruwa asa kuma ruwan sanyi hannu asa galas sai wani wata rana muna karanta wannan wani yake cewa shi ya taba ji an ce akwai kayan da akwai tisin da galas ake wanke shi akwai tisin da in za a wanke shi galas ake sa ta kwana ta tas in aka sami ruwa sample wannan bai wanke shi aje to sadaqar rasul sallallahu alaihi wasallam kaga mu a lokacin nan ba su ma san ba ina lokacin ina ma su galas lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sahara suke sai tsananin zafi sai kadari lokacin sanyi yayi amma galas da ringa sauka ba su taba mu'ashara wannan lokacin ba amma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo da yake la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha ka wanke ni daga zanubaina da ruwa daga las da ruwan sai kaga addu'a daga cikin addu'o'in da ake yi a lokacin za ku yi sallah menene kanka ne kake ma duka ya Allah ka nisantar da ni daga zanubaina ya Allah ka tsabtace ni daga zanubaina ya Allah ka wanke ni daga zanubaina duka addu'o'in da ake kira za ku yi sallah na yake cewa kana ya kulu hu fil fard manzo rasul sallam yana fadin haka a sallah ta farilla
na
sallah ta farilla wanda muke Allah sadi da an iya ta wannan Allahumma ba'id baini wa bain khataayaya kama ba'adta bain al mashriqi wal maghrib Allahumma naqini min khataayaya kama yunqa al thawb al abyad min al danas Allahumma ighsilni min khataayaya bilma'i wassalji walbarat Allah sa samu har da ce ta kullun arangayi sai kasance horkon sallah Allah ya hima zanubanka karshen sallah kafin kai sallama Allah ya hima zanubanka har da lokacin da ka kammala sallah dalilin wasu in kurakure da kai a sallai sai ka ce astaghfirullah 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 in kai kurakure lokacin da kake yin sallah he kai istighfari guda uku kana salamci abin da ka fara yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya saboda in akwai wani dan matsaloli wannan istighfarin da kai sai a tattaushe wannan abubuwan shikenan kuma sai ka sallar taka ta dan fara samun dama-dama ya kasance kuskure da aka yi sun fara meke sunan Allah ya yi a ciki daga cikin addu'o'in yake cewa wajjatu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifa wama ana min al-mushrikeen yake cewa na fuskantar da huskata lilladhi fatara as-samawati wal arda ga wanda ya halitta sama da kasa idan aka ce fatara shine wanda ya kirkira ba wani bane yayi ya kwaikwaya a wajen shi idan aka ce fatara ko aka ce badiu kamar yadda kita cikin sura fatir fa'ir samawati alhamdulillahi fa'ir samawati wal ard kamar da yake cewa badi'u samawati wal ard sune ake nida ana nihin ba ya kwaikwaya a wajen wani bane a wurin shi aka fara ganin su shi ya fara yin su shi ya fara halitta sama da kasa hanifan wama ana min al-mushrikin ina musulmi kuma ni ba mushriki bane ni banna cikin mushrikai kenan na fuskantar da fuskata zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda ya halicci sama da ƙasa kuma ni ina musulmi ni ba mushriki bane yake cewa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sallata da yankana da rayuwata da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkan Allah ne madaukakin sarki ubangijin talikai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa bidalika umirtu da wannan ne aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmai daga ciki allahumma antal maliku la ilaha illa anta ya allah kai ne mai mulki babu wani abin bauta sai kai subhanaka wa bihamdika sarki ya tabbata a gare ka godiya ta tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala anta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abduk kuma ni bawanka ne zalamtu nafsi ya allah na zalunci kaina saboda na yi kurakurai idan kai aikin zinubi idan kai kurakurai idan kai tabka ma'asiya ba kowa kama ba kanka ne ka cuta shi yasa kake cewa zalamtu nafsi na cuci kaina saboda in zinubin da ka aikata in wata musiba za ta faɗa dalilin wannan zinubin kai za ta sama in Allah zai kama ka da wannan zurbin ba wani za a kama ba kai za a kama kenan ka zalunci kanka kai ka dauki kanka ka jewa cikin halaka yace zalamtu nafsi wa taraftu bi zambi ya Allah kuma nayi itirafi nayi reconnaitre ga zanubaina kami du al'amuran ka zuwa ga Allah ka ce ya Allah na zalunci kaina na aikata zunubi wa taraftu bi zambi kuma ya Allah na san na aikata wannan zunubin faghfir li zambi jami'a ya allah ka yafi mana zanubaina baki da shi yasa ai in zanubi tsakanin allah da bawan shi to alhamdulillah ka dukuwa wajen istighfari Allah ya amsa tuba ne la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kada ku yanke tsammani daga rahama Allah Allah yana gafara zanubai baki daya kada ka taba yanke tsammani cewa Allah ya hima ko Allah ya ji kanka a Allah ubangijin ka shi ya halicce ka yahi kowa sanka yahi kowa tausayinka yahi uwa tausayin danta yanda yake tausayin bawon shi rahama fadari ce aka dauko dai ta aka je ho duniya 99 tana wajen shi duk lokacin da ya ga dama sai majin ta yace yahi maka kenan da haka kada ka yanke tsammani illahi tsakanin mutum ne da Allah to matsalar da ke da kai ka kwashi laihin da ya kasance tsakanin kai ne da wani ko ka kwashi zunubin da baka san ba mai kayan wannan irin zunubi ne da ake yayi ka dauki zunubin da baka san ba na waye waye kama laihi misali wasu kuɗi sun biyo ta hanyar ka na al'umma ko na ƙasa sai ka ja wani bangare ka sa da shi ka san na waye tana wanda aka aiwa yanzu wannan ya ƙara ya hutu shi wannan ciki baka ma san ba su waye masu kayan ki waye zaka iske ka ce yayi ma kawai an je kiyama a ringa ma abin nan gabce gabce a ja nan a ja nan a cika a bada haka za a yi ta yi kaga akwai aiki ba ƙarami ba to idan kai wannan addu'a ka ce faghfir li zambi jami'a ya Allah ka yi min zunubai na duka to lokacin da kai wannan addu'a Allah sai ya yi ma amma in ya kasance akwai wani kes tsakanin ka da wani to wannan kuma sai an je kiyama in ya yahi ma a nan duniya shikenan in kuma bai yahi ba sai an je wajen Allah in an tabbata cewa lalle wannan haƙƙin ka ne a wurin shi sai a ɗauko ladanka sai a bashi a can ba a biya da kuɗi da ɗan tasbihinka da kai sallolinka da kai su za a ringa ɗauka ana biyan mutane kai yanzu ka ja abin da yake mutanen Nijar kowa ke da haƙƙi a kai da me zaka biya mutane a ce kuma kullun aikin kenan kullun aikin kenan kai yanzu a ce ka shekara 10 kullun irin wannan haƙƙin ne kake rayuwa da shi kuma wani lokaci wa in ka ja wani kida kida za a kaje ka watsa kuɗi dala guda wanda kaje ka watsa a can tana cikin wannan a kwanta in wannan da ake lissafin wannan da ake kai baka ma san ba wa ka watsa ba wa zai amfani da abu to haka zakarin da tara ma kanka na tare da shi to wannan bai ciki wannan ya anji innahu la yaghfiru dhunuba illa ant saboda babu mai gafarar zunubai sai kai ya Allah wahdini bi ahsanil akhlaq ya Allah ka shiryar da ni akan in ringa yin hali mai kyau kusa hali mai kyau Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tayi bu'istu li utammima makarimal akhlaq bu'istu a wata ruwaya li utammima salihal akhlaq an turo ni ne dan in koyar da mutane halaye masu kyau dan in cika halaye masu kyau a koyar da mutane ya yi ya kamata a ce halayensu ya kasance shi yasa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dukkan wanda rayuwar shi abinda yake so ma dan uwan shi abinda yake so ma dan uwan shi ne yake so ma kanshi to da wahala wani cuci wani tunda kai baka so ba a cuce ka to baka cuci wani ba kai baka zalim kai baka so a zalimce ka baka zalimce wani ba shi yasa yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sai jiro falyaqul khairan aw liyasmut yuda alkhairi ko yashu yace kuma wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda imani da Allah da ranar lahira falyukrim dayfahu nagabe yace kuma falyukrim jarahu ya karrama bakon shi duk wanda ya kasance idan bako zo wurin shi zai karrama shi ya majjada shi ya kula da shi ya mi abubuwa wannan bakon har abada bai yamance shi ba suka ji yana cewa wani karimi ne idan kuma bako ya zo ka sauya fuska ka tambaye shi aina ka san ka ko yaushe zaka tafi ya lura cewa lalle kore shi kake ba kai mara bai zawo shi to in yi tafiya sake dawo to bakka daga cikin wa'inda manzaran sallam ya yaba masu karrama bako karrama bako irin hali na annabawa haka annabi ibrahim yake annabi ibrahim da yayi bako yana shuko da yayi baki suna shukowa da yace ku zamuna ko zuwa ya kama marake yanka ya gasa ya kama sai aje musu abin da ya fara tarfasar shikenan suka ce mai ni ba ma cin nama ba ma cin abinci sai ji su sai suka ce mai to mu mala'ikai to da cikin hali mai kyau mutum ya kasance bakonka yana murna zuwa wajenka makwabcinka ya tsira daga cutarwarka dukkan wanda makwabcin shi bai tsira ba daga cutarwar shi to wannan ya shirya abin da yake jiran shi ba karamin munin hali bane ba manzala sallallahu alaihi wasallam halayen shi gabaki ɗaya da aka tambaye Aisha ya halayen manzala sallallahu alaihi wasallam suke tace musu halayen manzala sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani kaje ka bude alqur'ani ka karanta duk inda kaji an ce Allah ya ce ayi kaza to annabi yana yin wannan abu dinda kaji Allah ya ce kai kaza to annabi bai wannan abu wannan sunan Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yace kuma in kana so kaje karanta farkon suratul mu'minun qad aflaha al mu'minun hakika mu'minai sun tsira alladhina hum fi salatihim khashi'un wanda a cikin sallar suke nutsuwa walladhina hum anil lagwi mu'ridun walladhina hum lis zakati fa'ilun walladhina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika hum al warisun alladhina yarithuna al firdaws hum fiha khalidun haka halaya manzo sallallahu alaihi wasallam suke tace ka kalli wannan da aka ce lalle mu'minai sun tsira to hala manzo sallallahu alaihi wasallam kenan a sallace yana khushu'i idan ana abubuwa na banza manzo Allah bai wurin idan an bashi amana bi amanatihim wa alihim ra'un idan an ba manzo sallallahu alaihi wasallam ana amana a cike take wannan amana babu tsoro akai kafurai nan lokacin shi sun tabbatar da haka sun ce manzo sallallahu alaihi wasallam amini ne tun kafin a bashi annabta bare da aka bashi annabta ya ci amana mutane ya ka abin da Allah bai bashi ba yana da wahala suka ce suke ce mai a cikin yabo da suke mai yake cewa kunta qablu amina wa aradta dinan qad araftu bi annahu min khayri adyan al bariyah dinan lawla al malamatu aw hizaru musabbatin law jattani sam'an bi zaka yaqina zanna sallallahu alaihi wasallam amini shine mai yake da suna mutanen makka da suka mai shaidar wannan wani mawaki yake cewa shahidan anamu bi fadlihi hatta al ida wal fadlu ma shahidat biha al a'da duniya ta yarda ta shaida da fadalar shi har an adawar shi yace to duk fadalar da kaji dan adawar ka yace kai kana da fadala kaza to wannan fadalar ta kai fadala ta kai makura dan adawar ka yayi tabbata cewa lalle wani yana da kaza kuma abin wannan na kirki ne to wannan karshe kenan lalle masoyin ka shi ba sai an tambaye shi ba to haka halin manzo sallallahu alaihi wasallam suke kare mu'amala kyawun mu'amala da mutane zama lafiya da mutane mu'amala da mutane ya riga cin addu'o'in shi ma Allah ya bashi ya kasance yana da kyawun hali wajen zama da mutane ka kasance duk wanda ya rayuwa tare da kai duk wanda ya zauna tare da kai kullum mangarin wannan rayuwar yake kullum san barka yake ya kasance kullum idan mutum ya zauna a bayan idanka zai nuna cewa bai ji dadin mu'amala da kai ba akwai yiwuwar ka ci amanar shi akwai yiwuwar ƙarya a tsarinka akwai kaza akwai kaza bakka da hakuri bakka da kaza bakka da kituta bakka da adalci duk wani halaye ne marasa kyau to hali mai kyau shine kasance kowa hankali kwanta zai rayu tare da kai shine manzaran sallallahu alaihi wasallam yake magana a wani hadisi da aka tambaye shi shin daga cikin manya-manyan ayyuka da ya kamata mutum yi manzo Allah ya zano ma mutumin akan cewa ka je ka tashi kai aiki in kai aiki ka nemi kuɗi kai sadaka da wannan kuɗin idan ba kai wannan ba to kai kokari ka rinka yin kaza idan baka wannan ba kai kaza da ƙarshe sai mutum ya nuna mai cewa bai da komi wanda zai kyautatawa sai ya ce to mutane su nisanta su aminta daga sharrinka ya kasance abinda zaka iya ma mutane cutarwa ya kasance mutane hankalinsu kwanje suke mu'amala da kai mutane ba su da tsoro akan rayuwa tare da kai babu tsoron tana ka cutar da su babu tsoron ka sace musu abinsu babu tsoron ka ci amanarsu babu tsoron ka musu ƙarya babu tsoron kai kaza kai kaza ya kasance kowa hankalin shi kwance inde kai ne ko da ana wani abin aka duba a wani ne ya ce a to shikenan ba misali ko in aka labari aka ce wani hudi kawai ka ce a to shikenan wani ne hudi ya kasance halayen ka haka suke wannan sune halayen manzo sallallahu alaihi wasallam kuma akan su ne yake addu'a Allah ya bashi wannan ya ƙara mai daga cikin wanda yake da to wa innaka la ala khuluqin azim manzala sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce walalle kana da wasu halaye masu girma an ba ku halaye masu girma to manzala sallallahu alaihi wasallam da aka ba wannan ma shine ke addu'a Allah ya bashi to ina ga mu kenan ka ga mu akwai aiki a gaban mu akan irin wannan addu'o'i mu dage akan su akan mu mu ringa roƙa Allah ya ba mu ya kasance zamantakewa da mu zamantakewa ce mai daɗi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani hadisi mutun zai samu wata daraja a lahira saboda halayen shi masu kyau saboda zama tare da mutane lahiya saboda mu'amalar shi zai samu wani matsayi wanda mai kiyamun laili da mai yin azumi kullun bai samu ba a ranar kiyama dalilin mu'amalar ka da kake da mutane kawai naga nan za mu tsaya abinda muka bukata dai Allah ba mu ladan Allah muka kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته